jihar Difa da ke tsakanin iyakokin Najeriya da kasar Chadi. Jiha ce wacce ta fuskanci barazanar kai hararen ta'addanci ba gaggabci daga mayakan Boko Haram a shekarun baya. Lamarin da ya haifar da mutuwar fararen fula da suka hada da mata da yara ƙanana da basu ji basu gani ba. Da haka yasa wasu da dama suka bar matsugunansu na asali domin neman mafaka a waɗansu sassa na jamhuriyar Nijar, yayin da waɗansu suka fantsama ta hanyar rayuwa a iyakokin ƙasashen tafkin Chadi. Idan za a iya tuna, a jihar Difa, rikicin ƙungiyar Boko Haram ya fara ne tun shekara ta 2015, inda a wannan lokacin ne gwamnatocin fararen hular da suka shuɗe suka ƙuduri aniyar neman yarjejeniyar sulhu da mayakan Boko Haram. Bayan fara cimma wannan yarjejeniyar, ‘yan ta'addan sun fara miƙa wuya ne a shekara ta 2016. Nan take aka kuma ci gaba da miƙa su a babbar cibiyar da ke horar da su a yankin Gudumariya da ke cikin jihar Difa. A wani mataki na canza tunaninsu, danganin sun zama mutane na gari a cikin al’umma. Yayin da a shekara 2019 kuwa, mahukuntan jihar Difa na wancan lokacin suka umarci fara rarraba tubabin zuwa ga hannun ‘yan uwansu. Malam Kyari Ari na zama ɗaya daga cikin tubabin farko waɗanda suka rungumi zaman lafiya ta hanyar aje makamansu a jihar Difa, da kuma har yanzu ke zaune Salim Alum a cikin al’umma, inda kuma na fara tambayar shi sai amsa min da cewa
yanzu irin abubuwan yanzu duka insha Allah ya ragu, ba su da kare. Muna neman da agajin Allah wajen gwamnati kawai da ya taimake mu ya ba mu kuɗin jari da mu shiga kasuwanmu. Mukama sana mu muce gaba insha Allah. Rabana nan gaba cikin Nijar tashin hankali da wani masalawan ga insha Allah mun rabu da su. Abinda su ragowa baya ma insha Allah muna yi muna kokari mu kawo su duka ya zama cewa wanga abun babu. Mun ne mun san bakin zarin
shin koyi al'umar jihar ta Difa ke gudanar da mu'amalar zamantakewa tsakanin su da tubabin ‘yan ta'addan bayan kwa shekarun da suka yi suna kajerin hararen ta'addanci a cikin jihar ta Difa. Tambayar kenan da newa waɗansu daga cikin asalin jihar ta Difa sun yi ƙarin bayani suna masu cewa
bagana malangana mutanen nan da suke tada kaya baya suna nan da ne muna tare da su babu bambanci na wani abu tsakanin mu da su.
Fatima Usman, mazauniyar Difa. To kalobale din nan gaskiya mun samu sosai, ba zaman lafiya din nan, gidaje kone-kone wallahi an rasa rayuka sosai, amma yanzu sun mika kansu alhamdulillah, ana zaman lafiya da su.
Game da yanayin tashin hankulan da jihar Difa ta fada a shekarun baya, to koya masu fashin baki a jihar ta Difa ke kallon sosayen da aka samu ta fannin cimma yarjejeniyar zaman lafiya? Alhaji Adamu Bagale wani mai sharhi ne kan lamuran yau da kullun a jihar Difa ya yi ƙarin bayani a hirar da ne da shi ta watalho.
Tabbas shekarun baya mun sha wahala a ce yau mutane an kore su da gari, sun tashi sun wafe, wani bai san inda zai kwanta, bai san da matar shi take ko ɗan shi ko uwa ba ta san inda ɗanta yake ko ba, bai san inda uwar shi da uban shi suke ba. A nan jihar Difa wannan rigingimu ya rikita mu sosai, kuma gashin zamani ne na siyasa, amma kuma abun ya zama mana wani kalubale. Mu ba mu yi noma ba, mu ba mu yi kiwo ba, mu ba mu kwanta gidajen mu lafiya ba, mun yi mu'amala tare da ɗan uwanmu da abokanan arzikinmu lafiya ba. Kai kana tsoron ɗan uwanka yana tsoron ka. To alhamdulillahi shugaban ƙasa Abdulrahman Tani a zuwan shi mun ga canji matuƙa, saboda mun gani ana cewa soji su ne suke taya su yaƙi da Boko Haram. To yau soji su ne suke maido kwanciyar hankali tsakanin su da Boko Haram kin, kuma wato su ma sun gane ‘yan Boko Haram kin sun zo suna miƙa wuya da sojoji don saboda a kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya.
To sai da nasu ɓangare mahukuntan jihar ta Difa na faɗi ka tashin ganin zaman lafiya ya tabbata a cikin jihar. Ko baya ga waɗanda suka miƙa wuya a shekarun baya, a halin yanzu an samu ƙaruwar sabbin tubabbu 700 da ‘yan kai da suka aje makamansu suka rungumi zaman lafiya a cikin jihar ta Difa. Harusu da Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.